Congratulations to Ghana. I'm very pleased that the IMF Executive Board has approved today a three-year, $3 billion support.
Shugabar Asusun Namuni na Duniya, Kristalina Georgieva kenan. Yayin da take taya Ghana murnar amincewa da hukumar zartarwar IMF ta yi da tallafin da Ghana ta bukata. Tace ina taya Ghana murnar gagarumin shiri. Tace na yi farin ciki da hukumar zartarwar IMF ta amince a yau shirin tallafin dala biliyan 3 na shekaru 3. A taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin Washington DC da gwamnatin Ghana da jami'an IMF suka shirya ta kafar Zoom. Ministan kuɗi Ken Ofurata ya bayyana taswirar tallafin kuɗi daga IMF a watanni masu zuwa.
There's a $600 million release, and then we move on to the next 6 months, which will be another $600 million.
Kwendala million dari shida da aka saki, sannan kuma zuwa watanni shida masu zuwa, za mu sake samun dala million dari shida. Sannan sai mu matsa zuwa kusan kashi biyar daban-daban a kowane watanni shida da ke gaba. Ana sa ran kashi na biyu na dala miliyan 600 a cikin watan Nuwamban 2023. Sannan ragowar kuɗin za a kasa su kan dala miliyan 360 a duk wata shida idan har an cika sharuɗin shirin nan na IMF. Ko me yasa asusun IMF ta kasa kuɗaɗen maimakon jumla ɗaya? Malam Nuhu Iliyasu, malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi a Jami'ar Islamiyya ta Ghana ya ce,
anytime an approve loan duka daga IMF, IMF ba zai ba da loan a gaba ɗaya ba, zai raba shi a kai so biyu ko so uku ko so hudu, so da in ya baka a tranche sai ya yi ya monitor ya duba ayyukan da aka ke kayi. But before a bamu wannan second tranche na, ya yi kamata mu yi ayyukan da IMF suka kewe mu yi, muna kira su conditions. Guda na kai a kewe taxes da mutane ke aiki suna biyan na, ya yi kamata government of Ghana ya increase. Government of Ghana kuma ya yi kamata kudin ya doci kudin ya yi aikin da zai yi ya je da tattalin arzikin wannan gari a gaba. To wannan duka in ka duba, in Ghanaian government ya yi wannan, ka ga second tranche na IMF su yi su bayar.
Sai dai masana tattalin arziki kamar Hamza Adam Atijani na nuni da cewa lokacin da talaka zai samu amfanin wannan tallafi bai kai ba tukunna.
A wannan kudi da ta shigo ba za ta iya ta bada amfani da gaggawa ba, sai dai a jira nan gaba, saboda cikin wato sharuɗan da IMF ta bada ta nuna cewa lamari na harajujjuka da gwamnatin kasar Ghana karba yayi kasa, ya kamata gwamnati ta daga shi ya je sama. To ina jin harajujjuka kuma idan sun zo, abinda suke yi ne za su ringa bada sadar rayuwa, za mu ringa ganin wato farashin kudin abinci da kudin makamashi ma ya je sama. To sai dai nan gaba idan gwamnati kamar yadda ta yi alkawari akwai kaso mai yawa inda gwamnati tace za ta taimaka ta ba manoma yadda za a yi a samu isasshen abinci. To idan an samu wannan ku gwamnati ta cika irin alkawari da ta yi ganin cewa za ta ba manoma isasshen kudi su yi noma a samu isasshen abinci, to lokacin ne za a samu wato farashin abinci ya je kasa, amma da gaggawa dai ba za a samu ba. To ina jin wannan kudi da ya shigo zai sa confidence kan wato masu zuba hannun jari yadda za a yi su waiwayo su zo Ghana su zo su yi business, dan suna ga idan sun zo sun zuba hannun jari ba za su yi hasarar kudin su ba.
Matsalancin matsalar tattalin arziki mafi muni cikin shekaru da dama ta tilastawa shugaba Nana Akufo-Addo sauya ra'ayinsa zuwa hanyar koma ga asusun IMF. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.